famille et à tout le monde, à tout le peuple malien, surtout que Dieu.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata, 17 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya, kungiyar dillalan mai ta Ipman ta rage farashin mai. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban, wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa. Inda shirin na wannan makon ya zanta da Bahaushiyar da ake rububin abincinta na gargajiya a ƙasar Ingila. Kamar yadda muka yi alƙawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunanku? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Talata ne Ukraine ta ikirarin kashe wani babban janar na Rasha akan titin Moscow, tare da tayar da bom da aka boye cikin babur a wajen ginin sa. An kashe Lieutenant General Igor Karilov, babban hafsan soji na nukiliya da nazarin halittu da kuma na kari sinadarai, yayin da yake tafiya ofishin sa shi da mataimakin sa. Kasashe da dama ciki har da Burtaniya da Canada sun sanya wa Karilov mai shekaru 54 takunkumi saboda abin da ya aikata a yakin kusan shekaru 3 na Moscow a Ukraine. A ranar Litinin, hukumar tsaro ta Ukraine ko SBU ta buɗe wani bincike na laifuka a kansa, inda ta zarge shi da bada umarnin yin amfani da makamai masu guba da aka haramta. Wani jami'in SBU ya nemi a sake sunan saboda ba su da izinin fitar da bayanan, ya ce hukumar ce ta kai harin da kanta. Jami'in ya bayyana Karilov a matsayin mai laifin yaƙi kuma ya cancanci kai masa harin. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya faɗi yau Talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yaƙin da ta yi da ƙungiyar Hamas. Bayan kawar da sojojin Hamas da ikon gwamnati a Gaza, Isra'ila za ta samar da tsaro a kan Gaza tare da cikakken ƴancin walwala. Katz ya buga a shafinsa na X. Ya kwatanta Gaza da halin da ake ciki a yammacin gaɓar kogin Jordan da suka mamaye, inda a kullum sojojin Isra'ila ke kai hare-hare da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci. Isra'ila ta ce manufofin na yaƙin sun haɗa da tabbatar da fatattakar Hamas da soji da kuma tabbatar da cewa mayakan ba za su iya kai wa Isra'ila hari kamar yadda Hamas ta yi a harin da aka kai a watan Oktoba shekarar 2023 ba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Karɓe ikon da Isra'ila ta yi a Gaza zai saba burin Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu na bayan yakin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai kayan agajin jin ƙai zuwa ƙasar Siriya, yayin da ƙasashen Turai ke ci gaba da tunkarar 'yan tawayen da suka hanɓar da shugaban Bashar al-Assad da ya daɗe daga kan mulki. Babban jami'in jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Pont Pletcher, ya faɗi yau Talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawaye Ahmed al-Sharaa, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana da damar bunƙasa tallafin jin ƙai. Sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ya yi marhaban da alƙawarin da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin Mohamed Bashir, firaministan riƙon ƙwarya na ƙasar Siriya, ta yi na kare ma'aikatan jin ƙai da ba da agajin jin ƙai ga dukkan mashigar kan iyaka da kuma hanzarta ba da izini da biza ga ma'aikatan jin ƙan. Guterres ya ce yayin da al'ummomin Siriya ke amfani da damar da suka samu wajen gina makoma mai kyau, dole ne ƙasashen duniya su mara musu baya. Lauye da ake zargi da yunkurin yin katsalannan a harkokin siyasar Burtaniya a madadin China ta sha kai a wata ƙalubalanta hukumar leƙen asirin cikin gida ta Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta MI5 ta ba da sanarwar gargaɗin ga dukkan 'yan majalisar a watan Janairun 2022. Tana gargaɗin cewa lauyar da ke zaune a London, Christine Lee, da gangantar tsunduma cikin ayyukan tsoma baki na siyasa a Burtaniya tare da haɗin gwiwa daga kasashen haɗin kai na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China kungiyar da aka sani da yin tasiri a kasashen waje. Li ta gabatar da ƙara a gaban kotu amma alƙalai uku a kotun kolin da ke da ikon bincike ranar Talata baki daya sun yi watsi da kalubalen nata sun ce MI5 ta yi wannan gargaɗi ne saboda wasu dalilai masu ƙarfi. Daga ƙarshe muƙaddashin shugaban Koriya ta Kudu ya sha alwashin isarwa duniya cewa al'amura sun dawo daidai bayan tsige shugaban ƙasar mai ra'ayin riƙau Yoon Suk-yeol a majalisar dokokin ƙasar. Sai dai jam'iyyun hamayya na ta ce kuce kan kotun da za ta tantance ko za a sauke shi ko kuma a hukumance a bari shi ya ci gaba da mulki. A yayin taron majalisar ministocin ƙasar a ranar Talata, muƙaddashin shugaban ƙasar Han Duck-soo ya ce zai iyakacin ƙoƙarinsa wajen sanar da al'ummar duniya cewa jamhuriyar Koriya na samun kwanciyar hankali cikin sauri sai dai jam'iyyun hamayya sun yi ta cece kuce kan ko za ta cike kujerun alƙalai ukun da ba kowa a kotun tsarin mulkin ƙasar.
Sarfila Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A cikin 'yan kwanakin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPCL ya rage farashin litar man fetur daga naira 1,060 zuwa naira 1,040. Kungiyar dillalan mai ta IFMAN ma ta tabbatar da cewa mambobinta sun rage kudin nasu man da naira 20 har zuwa 40. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun ce rage naira 20 na NNPCL bai wadatar ba duba da irin halin da ake ciki. Daga Abuja, wakiliyar mu Halima Abdurra'uf ta aika mana da wannan rahoton.
Shaidan gani da ido da dama sun tabbatar da cewa kamfanin NNPCL ya rage naira 20 kan kowace litar mai a sassa daban-daban na birnin tarayya Abuja, kamar yadda za ku ji daga bakin wanda ya sha mai a unguwar Garki.
Sunana Ibrahim Isa, yau na sha mai a NNPC da ke Garki a farashin 1,040. To sauyin nawa ne nan haka da aka yi a farashin man?
Bayanin Ibrahim Isa dai ya tabbatar da cewa gidajen man kamfanin NNPCL na aiwatar da sabon farashin da aka rage, labarin da ya yi ta yaduwa a 'yan kwanakin na a kafofin yada labarai na yanar gizo. Aliyu Muhammad Tukur ma'aikaci ne a gidan man Azman wanda ya shaida mana cewa
a halin yanzu muna saida litar mai 1,080 shine 1,080 naira. Dalilin da ya sa muka rage kudin man mu gaskiya shine mun dan samu ragin kasuwa sosai akan da wannan gaskiya shine dalilin da ya sa muka rage kudin mai. Yanzu haka ba muna kai ragewa dan yanayin kasuwa ya kai da take tafiya dole a haka za a tafi da ita.
Sai dai wasu 'yan ƙasa sun ce matakin rage farashin litar mai da kamfanin NNPCL ya dauka ya nuna rashin tausayin talakawa ne kawai.
Sunana Sabiu Hussein Fatimiya, yanzu ni direban taxi ne. To wannan labarin wani abu ne wanda in zuciyanka ta tafarfasa zai sai ta ido konewa, saboda ai last 2 years duka muna sayen shi 195, aka zo aka yi mana wani ƙarin da hawan jini ya kama wa 'yan su disparalize ne kwantar da su. To yanzu kuma aka zo aka ƙara wani ƙari wanda ina gida na yi bige-bigen da zan yi rance ma in dawo na kasa sai da na ɗauki lokaci. To kuma yanzu an kai shi 1,060 naira, yanzu saboda ganin duwatsu ne ake mulka a ce an rage naira 20. Ni ban sani zan ma iya cewa wannan hauka zan kira shi koko rashin tausayi. Allah akalla da ya dace su san cewa mutane suke mulka ba dabbobi ba. Yanzu ana son a ce mu godiya ne koko mu ce Allah ya isa akan wanda muka yi ada. To me rage naira 20 a mai wani irin rena hankali ne dan ni inda ina da iko ne na san matakin da zan ɗauka kawai.
Da muka nemi ji ta bakin jigo a kungiyar IFMA kan musabbabin sauyi da aka gani, Dr. Zarma Mustafa ya ce
na farko dai rage wannan farashi da NNPC ta yi abu ne wanda yake dama muna tsammanin sa, saboda ita wannan kasuwa ta mai da yake gwamnati ta cire hannunta kasuwa ne take kanta. To a sanadiyan wannan ya zo ya kasance landing cost na PMS abin da zai kama ka, saboda gangan crude oil ya sauka farashin sa, kuma dan canji da aka samu na karuwan darajar naira ya dan sa an samu dan sauki, shine sanadiyan da yasa kika ga NNPC masu kasa samu dama da suka rarrage kuma kamar yadda suka rarrage mu membobin mu yawancin gidajen mu jiya reflecting ba farashi da ake sayarwa na farko haka ake sayarwa za ka ga bambancin akwai naira 20 naira 30 wani naira 40 ma yana ragewa saboda haka ba NNPC ita kade bane ta rage mu kan mu ma gidajen mu yawanci kika lura da abin da ake sayarwa within the last 1 week zuwa 2 weeks zaki ga farashin mu ya sauka yayi baya saboda yanayin yadda muke samun kaya din mun dan samu sauki
ko menene bambanci tsakanin farashin dauko mai daga matatar man dangote da na NPCL Dr. Zarma Mustafa ya kara da cewa
akan yanayin yadda muke sayan kaya a hannun NNPC da kuma farashi na dangote a yanzu haka a gaskiya yanayin yadda muke samu a hannun dangote muna sayan kaya kusan naira 970 falita wannan shi ma sai in zaka iya sayan akalla lita miliyan 2 wanda yake mutum mai karamin karfi ba zai iya sayan wannan lita miliyan 2 ba
wasu majiyoyi masu karfi dai sun shaida cewa man kamfanin NNPCL ya fi na madarar dangote tsada lamarin da muka nemi ji ta bakin NNPCL din akan batun da ma yiwuwar a dawo da maganar kayyade farashin litar mai amma ba dauki kiran wayar tarho da muka yi ba sauye-sauye a farashin litar man fetur a cikin kasar da shekaru biyu a Najeriya din na ci gaba da jefa talakawa cikin matsi sakamakon wasu abubuwa da suka hada da cire tallafi batun da masana tattalin arziki suka ce ya jefa yan kasa cikin wani irin munin tsadar rayuwa Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunanku kafin nan gashirin mu na gaba
wani garin da ake kurba manja da zalla
wani gari
bai kai ga basdan iskawa
wani gari
bai canje da asuna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja
da zalla to ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwar 'yan Afirka a kasashen Turai.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku zo mu hada abincin nan tare yau na samu order ta abincin mu na gida na gargajiya zan yi tuwon masara da miyar kuka. To gashi nan na tuka tuwo yayi kyau masha Allah alhamdulillah ga miyar kuka sai yau.
Bahaushiyar da ta yi amfani da karfin social media a bunkasa sana'ar sayar da abincin gargajiya. A birnin Leeds da ke Ingila kenan.
Ni yar asalin Daura ce jihar Katsina a Najeriya, amma yanzu zama ya kawo ni nan kasar Ingila.
Umma Zakari da aka fi sani da Kurtin Foods a shafukan sada zumunta ta sa nesa ta zo kusa wa 'yan Afirka da dama. Nake zauna a birnin Leeds da ke waye.
Gaskiya na yi order ma sannan da na order gaskiya ta yi daɗi alhamdulillah na ji daɗin ta sosai. A yanzu gaskiya na huta yanzu dan aiki ya min yawan nan.
Abincin ta yana da daɗi and she knows how to make different types of traditional food. Tuwon yankuka ne, fried rice ne, Naija jollof. In ana magana Naija jollof kuka ci na wannan no it's over.
Kawo yanzu dai shafin ta na Instagram ya kasance shafin da ke nishadantar da Hausawa wajen kwadaita jama'a marmarin abincin gargajiya na yankin arewacin Najeriya.
Ina abincicika kala-kala, ina shinkafa da fatika, ina soyayyen shinkafa fried rice, sannan ina gasa kaza ko kuma in yi pepper. Duk dai wani nau'in abinci ina da menu na abinci ya kai kala nawa. Har tuwo sai in tuka tuwo mutane suna siya su ce ga miyar da suke so ko taushe ko miyar agushi ko miyar kuka duk ina yi gaskiya. Ko abinda mutum yake so inde baya menu dina inde na iya zan ce to zan masa
to sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
wani gari bai kai ga bas da nisawa
wani gari
bai canja da asuna ba
wani gari
bai kai arewa hali
madalla to kamar yanda wata kila aka sani shafukan sada zumunta a baya-bayan nan sun zame kafofin da mutane da dama ke samun kudin shiga wasu sun yi arziki a sakamakon hakan bakuwar tamu a wannan makon na ɗaya daga cikin waɗanda shafin Instagram ya bunkasa wa sana'a a hira da muryar Amurka Umma Zakari ta soma da bayani a game da yanda aka yi har ta tsinci kanta a sana'ar sayar da abinci a Ingila ba tare da ta yi amfani da wani shago ba.
Hakikanin gaskiya ni ba ni da kiyaya na kasance ina yawan girke-girke haka na gargajiya ina yawan yi bana yi wallahi yace yannan da siyasiya na gwammace in girka mana diddade da dan wahala komai kai zaka yi amma ban damu ba ina yi to akwai wata kawata da muke tare a nan yawanci in ta zo gida na tana yawan yaban abinci na sai ta ce a'a me yasa ba za ki fara yin na sai da ba sai ce a'a ina waye zai siya ta ce a'a ki akwai student akwai wasu ma ba za su iya ba yanzu ni haka gashi ina son miya na ce ki mun kin ce ba za ki karbi kudi ba amma in kina na sai da ba mutane za su yi patronizing to amma dai cikin ikon Allah dai har na yadda nayi kamar wasa na fara posting a WhatsApp aka fara dan ita ma ta fara patronizing dina kuma har Allah ya kai mu ga wannan lokaci
to malama wannan na nufin baki ma taba sana'ar sayar da abinci ba kenan
gaskiya ban taba sana'ar abinci a Najeriya ba abinda nake a Najeriya dai ina yin sweet kananan sweet na gargajiya dama dai ina harkar gargajiya ina yin su gulli su wasu iloka su halawan madara ina kananan sana'o'i dama gaskiya kala-kala a Najeriya amma dai ban taba yin abinci ba
to ya akai kike iya shawo kan mutane musamman gadan rukunin da ake kira da Gen Z to sai gashi yanzu suna targargen siyan abincin naki na gargajiya
kusan yanzu da yake zamani ya canja mutane suna son su ga reality kamar yanzu kila mutun ya saba cin abinci mai kyau a gida sai yazo baya gani ko bai iya ko ba zai iya girkawa ba to idan nayi video yaga wannan ni ya ka dade bacin ya ruka ba sai ka ganta niya ta yi kyau tana ta yauki sannan kuma mai magana kaga bahaushiya ce tana magana da Hausa tana bayani gaskiya social media ita ta daukaka min al'amarin nan da kuma voice over da nake dan daga farko na ki mai da hankali gaskiya ina tsoron harkar social media maganar gaskiya maganar Allah amma daga baya da na fito nake yi in yi magana wani lokacin ma har ina nuna fuska ta wani lokacin har yara na ma duk suna shiga dan mutane su ga reality eh lallai wannan mace ce ba haushiya kuma na yarda ne bi da tsaftar muhallinta ko wani abu ina nuna komai reality nake nunawa gaskiya ina ga abin da ya ji hankalin mutane kina
Tunda dalibai da waɗanda ke sha'awar cin abincin gargajiya ke ta san barka suna maraba daga rabasar ɗanɗanon abinci tamkar kana kasar Hausa
I am a student so when I came farko I have been eating junk tun ina marmarin shi har yazo ya fita daga kaina kullun pizza burger na rasa yanda zan yi and on a fateful day I stumbled upon Cantonese food abincin ta yana da dadi and she knows how to make different types of traditional food tuwo miyan kuka ne fried rice ne Naija jollof in ana magana Naija jollof kuka ci na wannan no it's over Every time I eat her food, ina tuna gida, yana rage min missing gida da nake yi. In fact, akwai wainanta da take yi. It reminds me of one of my aunties.
Sannan da na order gaskiya ta yi daɗi, alhamdulillah, na ci daɗin su sosai wallahi. A yanzu gaskiya na huta yanzu yanda aiki ya yi yawan nan. Order abinci daga wajen nan gaskiya yanzu a yi na tuna ne na riga na same ki a hannu, a yi shekaru tun daga shi muna gari ɗaya.
Madalla to malama ya mu'amala da jama'a masu bibiyar taki a social media suka za a ce ko kuma yabo
ba na jin na taba samun wani negative comment akan abinci gaskiya wannan dai amma na san za su wurin tunda ni da farko ba wai nayi bane dan in tafi viral kawai dai nayi ne saboda waɗanda suke kusa da mu kin san zaman kasar waje zaki ga wata ta haihu amma babu abincin kirki sai dai a siya junk a ci ko kuma a'a aiki ya miki yawa ko kina da yara amma ba ki da yanda zaki yi to na fara ne kawai cikin garin mu waɗanda suke kusa da ni amma dalilin social media ban san cewa ba abin zai daukaka haka ba sai aka zo har ana order daga garuruwa makotan mu irin su York, Sheffield, Bradford duk ana order gaskiya
To za a iya cewa ke cikakkiyar housewife ce wato matar aure. Me zaki ce ya zame miki kalubale misali ga aikin gida ga ɗawainiyar yara ga kuma mai gida ga din dai na da yawa rayuwa a Turai.
Gaskiya ban samu wani kalubale ba dan sai dai in ce support ma dan lokacin da nake gaya wa mai gida na ina daukar abin kamar ba wani abu bane kada ka zafa ta ce sai in kaza ni ba zan iya ba kaza to ki mana ai zaki iya kaza to ki gwada mana sai kuma yara na ma gaskiya basu bani matsala ba dan in zan yi abu suna murna kamar masa inda suke son masa in kaga zan yi masa za a yi ta murna ranan za a guna ana cin masa to wannan ya karfafa mu gwiwa sosai gaskiya
to tafiyar dai ta so manisa me zai kasance cikin burinki nan gaba
buri na bai wuce in na koma gida Najeriya ba dan ina da burin komawa gida in buɗa katafaren gurin cin abinci kaltuma ko idan kuma Allah ya yi zaman anan yake to ina tunanin nan gaba zan fada da abin in buɗe eatery zan ce ko gidan abinci wanda zamu rika yin kamar restaurant mutum zai zo ya ci sannan kuma zamu iya yi bulk order da duk inda mutum yake mu tura masa insha Allah
Kansun fuzzi bata kai ga su musamman kuɗi daga shafinta na Instagram ba tukunna sai dai duk da haka tace kwalliya na biyan kuɗin sabulu
tunda da ba na posting ban mai da hankali akan social media ba sai in yi satittika wata ma ban samu order ba amma yanzu har aiki yana min yawa sai dai Abdullahi ko kuma in ce ayi hakuri sai wani satin to kin ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan gaskiya ba laifi ana samu
Madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari banban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka na mutu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus
to age da ramatu garba baba to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku maudu'in mu yau tambaya ce mai cewa shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunan ku kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-98-6850 muna sauraron ku waye akan layi Hello. Muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Matasa daga Katsina.
To ka daga muryarka.
Matasan Afirka. Yauwa. Ana dina Muhammad.
Eh muna jinka eh.
To gaskiya anan yankin mu dai ba mu samu wani raguwar farashin man litan mai ba. A yankin birnin Katsina ma da kewaye.
To ko da a gidan man ilimin PCL ba ku samu ba?
Wai yanzu a gidan man NNPC din na gwamnati an yi ma kin zuwa a can za ka ga ba layi a can da layi yayyawa to amma yanzu layi ne karanci an yi ma zuwa na gidan ƴan kasuwa saboda ana ganin kamar ni ta kamata a hikkim kuma sannan farashin su bai wani gudun sai raba tsakanin su da juna wallahi mutane na shafa wahala kwarai da gaske kuɗin sufuri sun yi wahala koni ana kyan wahala duk da muna ganin gwamnatin Malam Dukor da tana mamu kokarin ta wani fannin amma ya kamata gaskiya a ce an mai da tallafin wannan domin matasa muna kyan wahala yan makaranta da sauran
to mun
gode alamun Hausa matasa ka tsena Muhammad
to mun gode da fatan gwamnati ta za ta ji wannan kira naka waye akan layi hello nake waye akan layi
Nasiru ne daga Tamfara.
To Nasiru muna jinka.
Salam Muhammad Fatima da warhaka a wurin aiki.
Yawa lafiya kalau.
To wannan samar a take kai da Allah mai yana fita a Najeriya. Dan ba ta gani an tare na ma ban taba gani inda za a ci maka ana watan kuma sai ana kasashe watan daya a cikin yar ga ana ga farkon wannan karon. Na biyu rasa na taba da refinery da kuma ke kuma kuma yin da ake samu fasako to duk wannan ne ka diba matsayin da ke faruwa a Najeriya kamar malalan mai fayda kana kashe bakalan ke tarbi
Nasiru na ce ba ban sani ba ko a yankin ku an samu raguwar farashin litar man fetur
a tabbata an samu litar an samu raguwa tabbata saboda baya ta fito sun ka fuce sai Muhammad ana ce 200 amma yanzu yana ga mata ana ce 280 280 kaga alamu an samu raguwa ko abin da nake so dan Allah farashin mai shi gaba bola tuno su diba matsayin nan cingirin gusto ana samu matsalan mai amma kuma sai mai ba su da wadatar da haka wasu suna da mai a cikin mai amma a rufe yake don Allah ina kira gare shi don Allah ya fi gobe da tsara a sauke ga baki dai a sautin da sauke mai ya dawo kuma yadda da shugaba Muhammadu Buhari ya bari domin mai gina da ke faruwa na da sarauta da
to mun gode Nasiru daga jihar Zamfara Waye a kan lai?
Rabiu, Rabiu Taurari daga Jigawa.
To Rabiu, muna jin ka.
Alhamdulillah gaskiya yau anan da muka sha litan mai yau zan je Bafura. Na samu mun sha mai akan naira 110.
1,010 dai ko?
Anan ya. 1,010.
An samu raguwa farashi akan na a kwanakin baya kadan da aka
gaskiya an dan samu an samu raguwa akan wasu wuraren da muke tawai 1,100 wasu wurin 1,200 amma sai wanda zai yi kasha din da gaskiya anan yankin mu nan a Taura yau a lokacin zamu tafi Babura gaskiya 1,100 ne. To da ka a abin da ya kamata abin da Najeriya za ta yi wajen harkar mai gaskiya ya kamata fi fi lillahi man nan ya sako domin talaka ya samu a ainihin damar da zai noma da sauransu kamar ka ga mu a nan yankin mu na ga jihar Jigawa inda za a ce mai zai sako wallahi Jigawa za ta zama ta daya a Najeriya wajen noma da ainihin shinkafa alkama da sauransu duk da gas kuma taimako da ainihin gwamnatin Jigawa da take yi wajen harkar noma tabbas in dai mai zai sako insha Allah za a samu ci gaba da abinci mai yawa a nan
Najeriya. Mun gode Rabiu Taura daga jihar Jigawa. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi, kuna magana da Jalo Garba Dina Kala Kala daga nan Kwara.
To Jalo,
to nan jihar Kwara dai a hanyar zuwa na sayan shi ko yau abin ne kya mai 1,150. To gaskiya idan muka duba ba wani dan sauki wanda yayi. Mu dai fatan mu da gwamnatin Najeriya da dawo da tallayin nan. Sai idan ba dawo tallayin nan ba gaskiya ba wani sauki wanda mai zai ko yayi kasa sai dawo sama. Kuma abin yana karewa kan talaka. Wannan ita ce take gudunmuwa ta nagode biyo.
To Bello Kwara mun gode. To masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karin a takaice.
A yau talata ne Ukraine ta ikirarin kashe wani babban janar na Rasha akan titin Moscow tare da tayar da bom da aka boye cikin babur a wajen ginin sa. An kashe Lieutenant General Igor Karilov babban hafsan soji na nukiliya da nazarin halittu da kuma na kari sinadarai yayin da yake tafiya ofishinsa shi da mataimakinsa. Kasashe da dama cikin har da Burtaniya da Canada sun sanya wa Karilov mai shekaru 54 takunkumi saboda abin da ya aikata a yakin kusan shekaru 3 na Moscow a Ukraine. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya faɗi yau Talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yakin da ta yi da kungiyar Hamas. Bayan kawar da sojojin Hamas da ikon gwamnati a Gaza, Isra'ila za ta samar da tsaro akan Gaza tare da cikakken ƴancin walwala. Katz ya buga a shafinsa na X. Ya kwanta da Gaza da halin da ake ciki a yammacin gaɓa kogin Jordan da suka mamaye, inda a kullum sojojin Isra'ila ke kai hare-hare da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci. Yau Talata jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai kayan agajin jin ƙai zuwa ƙasar Siriya, yayin da ƙasashen Turai ke ci gaba da tunkarar 'yan tawayen da suka hamɓar da shugaban Bashar al-Assad da ya daɗe daga kan mulki. Babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Pont Pletcher, ya faɗi yau Talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawaye Ahmed al-Shara, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana da damar bunƙasa tallafin jin kai. Lauye da ake zargi da yunkurin yin katsalannan a harkokin siyasar Burtaniya a madadin China ta sha kayi a wata ƙalubalanta hukumar leƙen asirin cikin gida ta Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta MI5 ta ba da sanarwar gargaɗin ga dukkan 'yan majalisar a watan Janairun 2022. Tana gargaɗin cewa lauyar da ke zaune a London, Christine Lee, da gangan ta tsunduma cikin ayyukan tsoma baki na siyasa a Burtaniya, tare da haɗin gwiwa daga ƙasashen haɗin kai na jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar China.
To ban sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarkin Hashim Gumal da ya tiya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leiders Gresham, da ma engineer mu ne yanzu Carl Stalin, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.